kuma yi karatun shi na matakin sakandare a makarantar da ake cewa madrasatu ad-dirasati al-islamiyya al-aliya, sannan ya tafi kasar Masar a inda ya yi karatun digirin shi na farko a jami'ar Azhar Sangayar, wato kulliyatu usuluddin, jami'ar Azhar wadda ke kasar Masar a kulliyatu usuluddin, inda ya karanta at-tafsir wa ulumul qur'an, wato ilimin tafsiri da kuma ilimin ulumul qur'an. Sannan daga nan ya tafi kasar Sudan inda ya yi karatu a jami'at al-Jazira, nan ma abun da ya yi takhassus akan shi ne ilimin tafsiri. Daga nan ma ya tafi domin wato digirin shi na uku, wato doctorate kenan, a jami'at al-ulum al-islamiyya wadda ke kasar Malaysia, nan ma kuma akan tafsiri ya yi wato karatun shi na doctorate. A har yanzu Dr. Muhammad Sani Khamis Abu Haitam malami ne a jami'ar Al-Istiqama da ke garin Sumaya a jihar Kano. Idan muka bi wannan bayani da muka yi na biography na shi malamin, mun san cewa laqad u'tiya al-qawsa bariha, an bada maudu'i a inda ya dace. Muna fatan insha Allah a lokacin da wannan zai gama gabatar da wannan paper tashi ya zama cewa mun sami karɓar dukkan sakon da yake shi isar mana, ko mun samu wani guzuri da za mu amfana da shi wato a wuraren karatuttukanmu na tafsiri na wannan shekara da shekaru masu zuwa ba a nan gaba. Abin da ya rage kawai mafaɗiyo shi ne malam alhamdulillah yana da aure, yana da mata biyu, kuma yana da 'ya'ya uku. Muna fatan Allah wanda kuke sarki ya raya shi da sunnah ya musu albarka. Doctor Bishira.
نعم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. bayan haka ƴan uwa malamai na da shugabanni, a mun hakuri ba zan bi protocols ba duba da yanayi na lokaci, ina yi ma kowa gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kai tsaye zan shiga unwanin da aka bani duba da yanayi na lokaci, kamar yadda na faɗa a ɗan taƙaitaccen wannan lokaci insha Allah za mu ji unwani da alaƙarsa da sauran. Shakka babu yana da alaƙa musamman ainihin wato takarda da ta gabata na ɗan uwa ainihin wato Dr. Ahmad Ate. Allah ya gafarta musu gabaki ɗaya, ba don sun riga mu gidan gaskiya ba, duk da insha Allah za mu shiga gabaki ɗaya. Sannan abu na biyu insha Allah ɗan ta'adil kaɗan zan idan gane da mai gabatarwa a yanzu hakan. Na'am. Ina kan marhala ta doctora ɗin ne, ba a kai ga ƙarewa ba kamar watakila yadda ya faɗi ɗan. Abu na biyu, manahijul kutubul mu'allafati fi tafsiri bil ra'ayi, wannan shine title ɗin unwanin wannan takarda ɗin, tsari ko nazari dangane da littattafa da aka wallafa dangane da at-tafsiru bil ra'ayi. A tashin farko an ba mu littattafa guda huɗu mai nazari a cikinsu. Akwai na farko al-kashaf, akwai na biyu tafsirun razi, akwai na uku abu hayyan, akwai na huɗu abu su'ud. To, kowannensu dai yana buƙatar lokuta, amma bari mu ɗan taɓa abin da ya sauwaƙa kowanne daga cikinsu. Da fari ‘yan uwa, idan muka ce a tafsiru bin ra'ayi, kamar yadda ‘yan uwa suka yi bayani, ba ana nufin ra'ayi mujarradin ra'ayi na hawa ba. Idan ya zamo son zuciya da ƙarfafar wata mazhaba ko wata aƙida, to shine malaman tafsiri suke kiransa da ar-ra'yul mazmum, ma'ana ra'ayi mazmumi, abin zargi. Idan kuma ya cika sharuɗa, wanda ra'ayi ne amma kuma ijtihadi ne, ba naqali bane, ba marwiyun bane, to sai ya zamo ra'ayi ne mahmud, abin yabo. To tambayar da zan fara yi wanda amsar ya kamata ta zo daga ƙarshe zan gabatar da ita. Shin waɗannan kutub da aka ba mu, misali Al-Kashaf da Mafatihul Ghaib na Razi da ainihin wato Al-Bahrul Muhit na Abu Hayyan da I'malu Al-Aql As-Salim na Abu Sa'ud, a wani bangare suke? Shin a bangaren At-Tafsir bil Ra'il Mahmud ko kuma a bangaren At-Tafsir bil Ra'il Madhmum? Wajen amsa wannan yana da kyau mu san kowanne akan kowannansu akan me ya wallafa wannan littafin. Bari mu fara da na farko. Na farko shine Al-Kashaf an haqa'iq at-tanzil wa uyun al-aqawil fi wujuh at-ta'wil lil 'allama az-Zamakhshari. Wannan shine sunan wannan littafi na farko da ake kiransa Al-Kashaf. Za mu sanya shi domin watakila za mu dan iya bincike a cikinsa idan muka zo hangen wani bangare da ya fi bangarantuwa a cikin wannan littafin da izinin Allah. Wannan suna da muka ji Al-Kashaf an haqa'iq at-tanzil wa uyun al-aqawil fi wujuh at-ta'wil shine sunan yanka da shi mawallafin ya yanka masa a cikin muqaddimar littafinsa. Dan akwai wasu waɗanda suke kokarin cewa sunan shine Al-Kashaf an haqa'iqi ghawamid at-tanzil wa uyun al-aqawil fi wujuh at-ta'wil, wanda yafi a bangaren amana ta ilimi shine na farkon da muka gabatar. Yana da tarihi, an san shi ya kware wajen balaga kuma baya koyi aqidarsa ta mu'tazilanci, mu'taziliyul aqida ne, baya koyi ta. Dan haka domin a amfana da ilimin sa na lugha da balaga aka ce wallafa abinda ya shafi tafsirin Al-Qur'ani da zai tattaro waɗannan bangarorin. Da yayi taraddudi ba zai ba, daga ƙarshe dai aka dinga hada shi da manya, shi imamu Jarullah wanda Abul Qasim Mahmud ibn Umar Az-Zamakhshari kenan. Da ƙarshe dai Allah ya sanya masa muwafaqar ya amsa yayi, dan haka yayi kaura ya tafi zuwa garin Al-Makkah Al-Mukarrama, wannan tasa ake kiransa da suna Jarullah, wanda ya makwabtaki ɗakin Allah kenan, ma'ana ɗakin Ka'aba. To surarsa gashi nan kamar yadda yake a takaddamu, Abul Qasim Muhammad Mahmud afwan Mahmud ibn Umar Az-Zamakhshari Al-Mu'taziri Al-Mulaqab bi Jarillah. Izuwa karshe zamu je a karanta sunan ba sai mun karanta komai ba. Wannan shine sunan kamar yadda na faɗa. Sai aka nemi akan ya rubuta wannan, sai yace sai suka nemi da in rubuta wani littafin da yake Al-Kashf an haqa'iqi at-tanzil wa uyuni an haqa'iqi at-tanzil wa uyun al-aqawil fi wujuh at-ta'wil, sai ya kira shi da wannan suna kuma ya bashi shi a matsayin sunan yanka. To dan haka dai wannan shine suna na wannan littafin. Kamar yadda na faɗa a mun hakuri ba zan dinga karanto komai na cikin wannan takarda ba, zan yi talhisin abin da yake ciki ne, ma'ana summary din abin da yake akwai. Idan muka bude Al-Kashaf, ma'ana shine sunan littafin, yana da kima kwarai da gaske a wajen shi mawallafin da kuma sauran malumma. Har yana da wasu baitutuka yana cewa inna tafasira fi dunya bila adadi wa laysa fiha la amri mithlu kashafi in kunta tabghi al huda falzam qira'atuhu fal jahlu kadda wal kashafu kashafi. Gaskiya bi haqqin ya cancanci wannan ababun balaga da asraru na Qur'ani. Huwa imamun fi fannihi, malami ne a wannan fanni na bangaren asrar da suke cikin Al-Qur'ani mai girma. Babu lokacin da za mu fassara waɗannan baitutuka ɗin da kuma malamai da yabo da suka yi masa da dama. Abu na gaba, idan muka buɗe Kashaf, mai yasa ya samu wannan kima? Abubuwa ne kamar haka. Na farko, yakan kowace sura yakan yi ƙoƙarin ya faɗi zamanin nuzuliha, ma'ana makkiya ce ko madaniya, na ɗaya kenan. Sannan na biyu, yakan tara adadin ayoyi. A sauran littattafa mukan ga ai ba aya aya ake tafsirin ma'anoninta ba, to shi ma yakan jam'a ayoyi masu adadi sai ya faɗi shin makkiyun ne ko kuma madaniyun, ma'ana ya faɗi ita ma makkiya ce ko madaniya, yanayin na sura yanayin na aya. Na biyu kenan. Sannan na uku, yakan kafin tafsirin aya yakan haɗa wasu jumlar ayoyi sai ya ainihin wato ya ce bayani ma'anar aya, musamman yukassis li kulli ayatin faqra bi unwanin al-lugha wal-i'rab, sai unwanin al-lugha wal-i'rab, ma'ana yayi bayanin asalin mawdu'in lugha din da wannan kalima din da kuma li'irabunta. Sannan abu na gaba yana yin bayanin hukunce-hukunce na fiqhu, hukunce-hukunce na nahwu, amma ba kowanne ba, wacce take li kalimatin mushkilatin, ga wata kalma wacce take akwai mushkil akanta, yakan yi bayani. Sannan abu na biyar yakan yi bayan sirrul i'jaz lil kalima, ma'ana yi bayanin sirrin al-i'jaz da yake cikin wannan kalima din, da yadda tazo a bangaren bitarkib, da yadda fasaha ta take, da kuma al-ma'ani al-baliziyya. To ya Imam Az-Zamakhshari yana yin wannan. Sannan abu na shida yakan yi tajahuri duk da abun da yazo na bangaren riwayat na asbabun nuzul. Kenan in ina neman asbabun nuzul ba zan je cikin Zamakhshari domin na samu ba, bai cika kawowa ba, sai kaɗan daga ciki in ma ya kawo. Shi a tunaninsa, wato al-ulama lam yumahhisu asanidaha min sahihiha wa da'ifiha, malamai ba su tace wannan asanid na riwayat waɗanda ake samun asbabun nuzul ba, da haka bai cika mai da kai zuwa gare su ba. Sannan abu na bakwai, Zamakhshari bai cika damuwa da ambaton alaka tsakanin waccan ayar da waccan ayar ba, wanda wannan abu ne mai kima a cikin ilimin tafsiri. Amin afuwa, wannan shine babban abin da tafsirin Razi da zamu zo ya fice a ciki. Idan ina neman ilmul munasabat, munasabar sura da sura ko aya da aya, to kai tsaye je ka cikin at-tafsirul kabir. Zamu zo kamar yadda aka faɗa a dazu, fihi kullu shay illa at-tafsir, a wannan kalma ce da makiyansa suka gaya masa. Abinda yake na adalci, malamai suka ce fihi kullu shay ma'a at-tafsir, a ciki akwai komai da tafsiri, kamar yadda zamu je wannan mudakala ce a gurguje da izinin Allah. Manhajin Zamakhshari, manhajin mu kasa su gida hudu. Kashi na farko zamu ce manhajinsa a cikin al-kashaf min haythul masdar, akwai manhajinsa min haythu tartibi ayatihi, sannan na uku min haythu wus'i bayanihi, sannan na hudu min haythu ardi bayanihi. Misali, manhajin Imam Zamakhshari ta bangaren masdar tushe, to wannan zamu dauki abu guda biyu ne kadai. Zamakhshari babu wata aya da zai wuce matukar tana ainihin wato tana kokarin ittifaqi da mazhabarsa, ko kuma tayi kokarin tana kokarin yin ittifaqi da mazhabarsa, to sai ya kokarin karfafar wannan aya, kenan yantasiru li madhhabihi, yana karfafar mazhabinsa na mu'tazilanci. Sannan duk ayar da ta saba masa sai ya yi iya kokari wajen tunkuɗe ta, ya nasi kallo zuwa ga mahaliccinsu. Kaga wannan ar-ru'ya kenan, aqida ce ingantacciya ta Ahlus Sunna. To tunda su a Mu'tazila ba su da wannan mabda din, sai kokari ya tunkuɗa wannan lafazin ya nuna a'a ba an-nazaru din nan bi ma'anar ru'ya ake nufi ba, a'a ana nufin at-tawaqqu war-raja, ma'ana fata, ila rabbiha nazira, ma'ana wannan fuskokin suna jiran tsammanin rahama ta Allah. Kai kuma ka tafi neman balaga ya yi cinikin aqida ka baka sani ba, Allah ya gafarta mana da baki daya. Abu na biyu, idan muka bude Zamakhshari yana da kyau mu kula da guda biyu, khatir jidda, yana da wani mabda a bangaren masdar nasa. Mabda din shine akwai abin da Ahlus Sunna su ma sun tafi a kansa, ma'ana bangaren ayoyi na al-muhkam wal-mutashabih, domin mun san a cikin Al-Qur'ani Allah ya faɗa huwal ladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitna wa ibtigha ta'wili. Izuwa karshe, a Qur'ani akwai ayoyi waɗanda suke muhkamai ne, akwai mutashabihai. A karin fari mun sani cewa Al-Qur'ani gabaki ɗayansa muhkam ne, gaba ɗayansa mutashabih ne. Misali, alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir, ma'ana an hakama ayoyin, an kyautata ibarunsu. Wannan gaba ɗaya ayoyin Al-Qur'ani haka suke. misali sashin sa yana kamanceceniya da sashin Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathaniya tatashabbu minhu juludul ladina yashanu rabbahum thumma talinu juludum wa qulubuhum ila dhikrillah. Ma'ana sashin sa yana kamanceceniya da sashin da ake nufi anan ko dai ya zama sashi na lafazi ko kuma sashi na ma'ana. To sai Allah a can cikin ayat cikin Ali Imran akwai wasu ayoyi muhkamai masu fayyacaccen hukunci, ana faɗi ba su ɗaukan wani wajahi sai guda ɗaya. In ka so ka ce qat'iyyu dilala ne, ɓangare ɗaya suke ɗauka ba biyu ba. Akwai kuma wanda yake mutashabi, zai iya zama wa zanniyu dilala, zai iya ɗaukan wancan, zai iya ɗaukan wannan. To zamakshari yana da illa a nan, da ya zo duk wata kaga wannan, sai mu ce idan aya ta zo mutashabiha ga muhkama, to sai mu ɗauki waɗannan ayan guda biyu, sai mu haɗa mu ɗauki tafsirin muhkam akan menene, akan mutashabi. To yana da wannan mabda ɗin, kuma wannan mabda ne salim. Amma inda illar yake, sai ya zo ayar da ta ci karo da mazhabinsa, sai ya ce mata ta zama ko da muhkama ce, ta zama mutashabiha, za ta iya ɗaukan wancan, za ta iya ɗaukan wancan. Bari mu ɗauko aya muhkama mu tabbatar da ita. Haka yayi a cikin wannan ayar wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira. To sai ya ce wannan aya ila rabbiha nadira akwai tashabu, mutashabih ne, banniyu dilala ne. Dan haka sai ya ɗauko waccan la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar, yace ita ce mai qat'iyyu dilala, saboda Allah gannai ba su iya idrakin sa. Al-ihaqatu la takunu li ahad, sai ya koyi gare shi bambancin ar-ru'ya wal idrak. Akwai bambanci, malamai suna mana bayani suraran su. To dan haka kaga sai mun kula da kyau, kada mu ga ai komai ya kawo daidai ne, a'a akwai abunguwa na dubawa kwarai da gaske. Sannan abu na gaba, manhajinsa ta ɓangaren tartibul ayat, kamar yadda na faɗa a ɗazu, ga yadda yake jera ayoyi yakan faɗi makiya ce ko madaniya da makamantansu. A dunkule in ka so ka ce wannan tafsiri ne tahlili, yana bibiyar aya, ya bibiye ta, ya i'rabanta, ya bayanin lugha, ya bayanin abin da ya sawwaka na abin da ya kamata a sani a wannan ayar. Na uku, min haythu wus'il bayan, ma'ana faɗaɗa bayaninsa akan abin da suka shafi annikat albalaghiyya, ma'ana zur ilimin muka masu zurfi na dangane da asraru. Wannan gaskiya imam ne a wannan babi kwarai da gaske. Idan mutum kafarsa ta kafu sosai kuma yana ganin zai iya, to gaskiya ya kula da kyau, kamar yadda na faɗa, kada neman asrar aje kuma a rasa aqida. Abu na ƙarshe a wannan ɓangaren, ma'ana manhajinsa ta ɓangaren gabatar da bayani, yana yin a ɓangaren at-tafsirul bayani ne, wanda wannan kusan shi ne ra'idu tafasir al-bayaniya na at-tafsiru abinnan tafsir az-zamakhshari. Don haka dai a dunkule fil niqat, abu na farko yana lura kwarai da gaske ta ɓangaren, in za ka ce mahasin abubuwa kyawawa za mu iya rubuta su kamar haka, yana lura da ɓangaren al-i'jazul qur'ani kwarai da gaske. Abu na biyu, wannan tafsiri na zamakhshari khala min al-hashwi wa at-tatwil wa irad al-isra'iliyat, ba'ana be zurfa ba can ba, ba za ka samu isra'iliyat din da malam ya gama bayani a yanzu da yawa ba, kadan kadan ne in ma akwai. Abu na uku, wato akwai wani salomi kyau da ya bi na koyarwa musamman malaman jami'a, zan tambaye ka ka bani amsa, yakan yi sigar wato in qulta bi fathi ta, qultu bi dammi ta, in qulta a matsayin in ka tambaya, ma'ana siga ta su'al kenan, qultu a ɓangaren jawab sai na ce. Haka yake a cikin al-kashaf. Sannan abu na hudu ko in ce na gaba, wato ma'akid na wannan littafin, abinda za mu lura, abu na farko, wannan littafi ne wanda ya gina shi akan bid'arsa, kuma yake kokarin karfafarsa akan mu'tazilanci. Kaga amsar mu ta ɗazu ta fito, kenan wannan littafi kacokan a fahimta ta, littafi ne wanda ya gina shi akan abin da ya shafi at-tafsir bir-ra'i al-mazmum. In kaga ka karanta shi sai dai domin amfana da ɗaiɗaikun wasu abubuwa, saboda shedan ma yakan faɗi gaskiya, amma ka ɗau gaskiyan ka ban masa shedancinsa. Wani zai ce me yasa ba mu ce wani ɓangaren mazmumi ba ne, wani ɓangaren mahmud? Idan muna hukunci kamar littafin gaba ɗaya, to sai mu ce wannan babi' din na i'tizal fi yawa, to dan ka san yadda zaka mu'amalance shi wannan shi yafi girma. In ka samu ayoyi waɗanda suke babu dafi na wannan aqidan, to sai ka dauka fa bihi wa ni'ma, amma an fi sanya shi a wannan bangare na bangaren abin da ya shafi at-tafsir at-tafsir bil ra'i al-maghmum duda az-zahabi da yazo ciki a cikin at-tafsir wal mufassirun bai sanya shi a bangaren at-tafsir bil ra'i al-maghmum ba, ba zahabi sahibu siyar nake nufi ba, at-tafsir wal mufassirun ba shi yayi ba, dan sa ne Mahmud ya cika masa littafin shi ra'ayinsa a sanya tafsirul kashaf kuma a bangaren bin ra'il maghmum, amma da dan sa yazo sai ya sanya shi bangaren bin ra'il mahmud duba da cewa akwai abin da za a iya dauka a ciki. Wannan dai shine abin da ya sauka. Sannan idan ka duba cikin sa yana yawan isgilanci da malaman ahlus sunna, yana musu ma kamar kace kaskanci da wulakanci, sannan akwai karancin istishadi da hadisi a wannan littafin a dunkule. Wannan shine kashaf idan kana so ga filiga mai dauki. Littafi na biyu, mafatihul ghaib, tafsirin Razi shi ake kiransa da mafatihul ghaib, ana kiransa da suna ainihin wato at-tafsirul kabir. Tafsirin Razi ga tarjumar sa nan ba sai na karanta ba, Abu Abdullah Muhammad ibn Umar Ar-Razi al-Mulaqqab bi Fakhruddin ga inda aka haife shi nan zuwa karshe. Idan muna so mu san at-tafsirul Razi, wato kusan shine ausa at-tafasir fi ilmi al-kalam, inda ilmul kalami ne, to mafi yaduwa ko fadadan littafi to ka samu wannan littafin at-tafsirul kabir na Imam Ar-Razi kwarai da gaske. Sannan yana daga cikin abin da ake aibata masa shi wannan littafin annahu yana wato fadadawa, ko kuma aje wannan mu fara fadin abu mai kyau kafin mu ji abun aibatawa. Abu na farko, akwai wani abu mai kyau da ya ambata, zikrul munasabat, ya zamo shi ma kamar duk wanda yazo bayansa suna da yana da alfanu a kansu, yakan hada alakar aya da aya, me munasabar wannan aya da wacce ta gabace ta da wacce za ta zo, menene karshen wannan sura da farkon wata. Akwai abin da suke kira as-sibaq was-siyaq wal-lihaq, yana i'tina'i da wannan bangare kwarai da gaske Imam Ar-Razi. Abu na biyu, yana ihtimami bil ulumi riyadiyya wal kalamiyya kwarai da gaske. Na uku, yana ihtimami da yin raddi akan mu'tazila al firq al kalamiyya ma umuman, musamman su aini wata mu'tazila, babu wata aya da za ta zo matukar akwai bukatuwar yayi raddi face sai yayi raddi akan wannan. To wajen raddin yuridu shubha bi aqwa ma takun, zai kawo shubha mafi girman yadda ya kamata ta kasance. Kai shi yasa wasu ma suke cewa kamar shi ma yana da wannan ra'ayin, dan yadda yake sharhin shubhan baya iya yin amsa akan wannan, yana gabato da shubha da ƙarfin gaske, ko dai ya manta ya batta ko kuma ya kasa amsa ta. Kaga maganin bare, kada ka soma, in ka san ba za ka iya amsa ba kai ma, to ka bari ba sai ka karanta wannan ba. To wannan shine Imam Ar-Razi. Sannan daga ciki yakan gabatar da ayoyi ainihin wato ayatul ahkam. Imam Ar-Razi sanin mu ne shafi'iyyul madhhab, ba shafi'i ne, sannan yana da ainihin wato damar yayi munakashar kowane ra'ayi idan ya kawo, kuma yana karfafan wannan ra'ayinsa na mazhabarsa ta shafi'iyyanci ta shafi'iyya. Idan ya tsaya akan kowace aya yakan yi kokari, musamman bangare na fiqh yana yin kokari kwarai ya kai makura wajen abin da ya shafi raddi akan ayatul ahkam. Sannan yana da ainihin wato ambato abubuwa da dama, shi yasa wasu suka ce ya ambato komai ilmul al-ulumul falakiyya ar-riyadiyya al-kalamiyya al-kaza al-kaza, ya tattaro komai. Wasu ma suna fadin kalma cewa wai hatibu layl ne, amma wannan kalma ta dan yi nauyi gaskiya, an san hatibu wai matattarin dare, ya tattaro komai ya sa a littafin, a'a wato littafi ne wanda ya tattaro abubuwa da dama, kuma akwai tafsir, tafsirin da bai zama lalle ka samu irin abin da ka samu a cikinsa ba. Kamar misali na ce yana mai da hankali kwarai wajen zikiru al-munasabat, sannan kuma yana bangaren qira'at da taujihin qira'at. Wata kila ma malamai suka ce Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin tafsirinsa ta'assara bihi ya tasirin tuta shi wajen cewa fihi masail, a cikin wannan aya zai tattaro su akwai masaloli, sai ya fara matsala ta farko kaza, matsala ta biyu, matsala ta uku kaza. Irin yadda kaga dai Salim Qurtubi yake, to magabacinsa shine Razi, to kuma a ce babu tafsiri a ciki, to wannan suka ce dai abin yayi nauyi, akwai komai a ciki hadda tafsiri. Wannan shine magana ta adalci, waccan wasu ne waɗanda suke watakila ko yanayi na ba daidai ba a ce akwai komai amma kuma babu tafsiri. Allah ya gane ta mu. Na gaba a gurguje tafsiri na Al-Bahrul Muhit li Abi Hayyan Al-Andalusi rahimahullah. Afwan gabarin na wuce, ina yin abin ne a gurguje kada na gabalan ya taso. Tafsirin Razi ba zai mu wuce ba faɗi wannan kalma ba, saboda amana ta ilimi. Shin shi ya wallafa gabaki ɗaya? Ra'ayi uku wurin malamai. Ra'ayi na farko suka ce shi ya kammala gabaki ɗaya, amma wannan ya yi nesa da adalci na ilimi, saboda za ka ga daga kan Suratul Anbiya zuwa ƙarshe uslubin ya bambantu, zubin lugha ɗin ta bambantu, tsarin ya bambantu. To me gaskiyar zance? Ko dai ya zamo daga Anbiya zuwa Nasi, Najmuddinul Qabuli shi ne ya ƙarasa, wanda ya rasu shekara tana 828 ya yi takmila, ko kuma a'a ba shi ba ne? Shihabuddinul Huwayi shi ne ya ƙarasa wannan littafin, wanda ya rasu shekara tana 639. Kun ji waɗannan ra'ayyukan? Ko kuma ya zamo da Imamul Qamuli da Imamul Huwayi su ne suka haɗu suka ƙarasa wannan littafin? Amma dai zance na adalci ba Razi ne ya ƙarasa littafinsa ba. Allah ya gane da mu. Al-Bahrul Muhit tafsiri na kusa da ƙarshe. Abu Hayyan Al-Andalusi ga nas'a ga ainihin wato bayanin sanan a ciki tarjamarsa, yana da littafi Al-Bahrul Muhit, inda ya fi kauri wannan littafin musamman ɓangaren lugha da al-irabi. Har wasu ma malaman suke cewa ya fi kusa da kace masa littafin nahwu sama da kace masa littafi na tafsir. To amma shi ma dai wannan ta ɗan yi tsauri. Akwai al-irabi kuma akwai abubuwa na tafsiri a ciki ƙwarai da gaske. Abu Hayyan Al-Andalusi watakila abinda babu a cikin takardar gashi, wato ya ɗauki karatu wajen ɗaiɗaikun malamai na Ƙur'ani 450. 450 yake bibiyan malamai. Akwai Imam Sufdi yake cewa a duk lokacin da ka gan shi, ko dai yana karatu, ko yana karantarwa, ko yana rubutu, ba shi da lokaci wufantacce, ba shi da lokacin da yake ainihin wato a asararwa. Wannan ya yi karatu a gurare da dama, ƙari'i ne kuma muƙuri'i ne. Ya zo Masar, ya zo Iskandariya, ya yi yawo wajen neman ilimin Ƙur'ani ƙwarai da gaske. Shi yasa muka ga ya zama abin da ya zama. Abu Hayyan littafinsa kusan kace ya dogara akan littattafa guda biyu. Littafi na farko Al-Kashshaf, littafi na biyu Al-Muharrar Al-Wajiz, ko dai Al-Muharrar bi fathi ra, ko Al-Muharrir ana faɗi Al-Muharrir Al-Wajiz na Ibn Athiya. Waɗannan littattafa guda biyu da su ne Abu Hayyan yake amfani da su, ko dai ya raddi, ko ya dace da su, ko ya sharhi, ko ya iftisari. Kada ka ƙara, kada ka rage, da ɗan ƙarin abin da bai rage bai ainihin wato taka karaya karya ba. Saboda tsakanin kalam, tsakanin Zamakhshari Abu Hayyan da kuma ainihin wato yake ta ƙoƙarin haɗa maganganun, sukan samu ainihin wato ɗalibinsa Tajuddin Ahmad Ibn Abdul Qadir, wanda ya rasu hijira tana 741, ya yi talkhisin wannan littafin, ya sanya masa suna Ad-Durrul Laqiyyu min al-Bahril Muhit, ma'ana ya tace tsakanin abin da ake samu na sabani tsakanin Abu Hayyan da kuma ainihin wato Az-Zamakhshari da kuma Ibn Athiya. Sannan wannan littafin akwai wata nuska da aka samu, tana nan a maktaba ta Azhar, maktub ne amma ba a kai ga wallafa shi ba. An rubuta abin da ya shafi bayyana Abi Hayyan wa Zamakhshari, tsakanin Abu Hayyan da Zamakhshari, ko da ya wafaka ko kuma ya raddi a kansa. Sannan Abu Hayyan wannan littafi za mu iya cewa kacokan ɗinsa ya tsotso shi ne ya tasirantu daga wannan babban littafin malami na Ibn Naqib wanda shi littafi ne na tafsirin da ya kai mujalladi 100 kuma waye fa haka to ya dogara da wannan a matsayin babban dogara ga banu wadannan littattafa na ainihin wato Al-Kashaf da kuma Al-Muharrar Al-Wajiz ku yi hakuri na karshen Abu Sa'ud bai samu ba sai dai a wata rana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Dr. Muhammad Dani Khamis Abu Haitam muna godiya Allah ya saka da alheri kuma muna bada hakuri ga yan uwa yadda malai ya kwararo haka na san cewa dukkan mu haddani ba mu so a ce lokaci yayi wuce har ina ce an yanke wannan bayani ba abinda kawai zamu bada shawara shine a kamar yadda malamai cikin farko suke fadi cewa mu rika daukar wannan daura a matsayin wani wuri da ake ba mu mafatih na shiga cikin waɗannan agage na ilimi da ake magana akan su Allah ya magana akan waɗansu tattafai kaɗan daga cikin tattafai da aka rubuta a kan tafsir bin ra'ayi waɗanda su ne kusan gaba-gaba wurin shahara wato hannuwan malamai masu tafsiri kuma ya faɗi kowanne alkhairan da ke ciki da kuma abubuwan da ya kamata a yi takatsantsan wurin mu'amala da su wannan ya kamata wato ya haskaka mana wurin zuwa mu kuma mu ƙara faɗaɗa bincike musamman akan irin waɗannan tattafai adam mu kauce ma irin abubuwan da ke ciki waɗanda bai kamata a ce mun faɗa gare su ba muna roƙon Allah maɗaukaki sarki ya saka wa malam da alkhairi kuma ya amfane mu da abin da muka saurara daga cikin wannan gabatarwa ta wannan takarda ta ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sai dai fata gaban sa
وعليكم السلام ورحمة الله